بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana mun shiga daren Litinin wanda ya daidai da daren 16 ga watan Rabi'ul Awwal Hijra. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 27 ga watan March shekara ta 2008. Masu na 23 ko ga watan March shekara ta 2008 da ainihin takwas na amfani biro. Masu kallonmu da sauraronmu, wannan shine dare na biyu daga cikin darerakin da muke karatun wannan littafi na Al-Aqidatu Tahawiyya ta Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, Allah ya gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, muka ce wannan littafi ne da ke bayyana aqidojin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da almajiran shi, daga cikin sahabbai da mutan gidan shi da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. Waɗannan aqidoji su ne ƴan baya suka karɓe su daga na farko, har manya-manyan malaman fiqhun duniya irin su al-Imam Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad da makamantansu duk suka tarbiyantu akan wannan aqida. Babu shakka wannan littafi ya kai ya komo wajen inganci da nagarta, a inda har babban malami Al-Allamatu Subki yake cewa alhamdulillahi, mazhabobin malaman fiqh din nan baki daya suna tabbatar da wannan littafi cewa akan gaskiya yake bayani dangane da aqida. Allah ya taimaka. Idan jama'a basu manta ba, tunda littafin aka ce aqida, wato ita aqida jama'a tana dauke da tauhidi. Tauhidi ko shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka aqida tana bayanin waɗannan abubuwa. Sannan aqida tana bayani dangane da alqur'ani, aqida tana bayani dangane da tashin alqiyama. To dangane da tashin alkiyama, aqida tana bayani game da alamomin tashin alkiyama. Aqida tana bayani dangane da ita kanta ranar tashin alkiyama. Aqida tana bayani dangane da ceto, dangane da darajojin malamai da waliyai da salihai da annabawa da makamantan haka. Dan haka da yake jiya muka fara karatun ba ku manta ba, bamu gushe ba, har yanzu ana bayyana aqidojin musulmi game da Allah madaukakin sarki. Mun ji cewa aqidar musulmi game da Allah cewa Allah ɗaya ne, bai da abokin tarayya, shi kadai yake. To sannan muka ji mallan yayi ta bayanai dangane da siffofi na Allah madaukakin sarki. A yau zamu tashi a gaba ta 23 a idda mallan yace wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfuhu لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. مالن يتي وكل شيء يجري بتقديره. كون أبينا قدانا ني دتارا ورد الله يمشي دي أبن دكاقينا فارواتوين قدانا ني أبسا حك الله يتارا شزي قدانا ومشيئته kuma haka Allah ya so wannan abu ya gudana. Kar ka ga wani abu yana gudana a karkace ko a bankare ka dauka wannan abun yafi karfin Allah ne, a'a, haka Allah ya tsara mai. Kuma yadda ka ganshi din, kai ne kake ganin shi a bankare ko a fotsare, amma a wurin Allah haka Allah ya so wannan abun ya gudana. Ina fatan mun gane. Domin kuwa wa mashi'atuhu tanfuzu, abinda Allah yake so shi ne yake zartuwa, shi yake tabbata. Abinda Allah ya so shi yake tabbata. La mashi'ata lil'ibadi, ba wai abinda ainihin bayi suka so ba, ko kuma ba son bayi ba. Shi ne wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamina, ba abinda kuka so ba sai abinda Allah ya so shi ne yake afkuwa. Shi ne illa ma sha'a lahum, wato ba abinda bayi suka so ba sai abinda shi Allah ya so gare su. fama sha'a lahum kana, abinda Allah ya so ga bayi shi zai kasance, wama lam yasha lam yakun, abinda Allah bai so ya kasance ga bayi ba ba zai kasance ba. Jama'a, kun ji madarar aqidar musulmi game da mashi'ar Allah da kuma kaddara Allah game da bayin shi. Naka duk abin da kaga yana faruwa a cikin bayi, haka Allah madaukakin sarki ya tsara shi, kuma haka Allah ya so shi. Ina fatar mun gane. Malam ya ci gaba da cewa ya hadi man yasha'u, Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar, wa ya'simu, kuma yana tsare wanda ya so ya tsare, wa yu'afi, kuma yana kiyaye wanda ya so ya kiyaye, wato ya baiwa wanda ya so ya baiwa lafiya. Ai, al'afiyatu bahaushe mai da ita lafiya. Ina fatan mun gane. Shine malam yace ya hadi man yasha'u, Allah na shiryar da wanda ya so ya shiryar, wa ya'simu, kuma yana tsare wanda ya so ya tsare, wa yu'afi, kuma yana kiyaye wanda ya so ya kiyaye, ya bashi lafiya. Ba dan wannan mutumin shi wani bane, sai dai fadlan, dan falala ta Allah. In kaga Allah ya shiryar da kai, falala ce Allah ya so ka da ita, ba wai dan kai ne wani dan wani ba, a'a, Allah ya so falalar shi akan ka ne kawai, sai ka gode mishi. Wa yudillu man yasha'u, kuma Allah yana batar da wanda ya so ya batar da shi, wa yakhzulu, Allah ya wulakantar da wanda ya so ya wulakanta, wa yabtali, sai ya zama ya jarabce shi kenan, adlan, in Allah ya haka kuma ya yi daidai, shine ya yi adalci. Kun gane jama'a? Idan kaga Allah ya tabbatar da annabi Musa kamar yadda ya tabbatar da shi a matsayin salihi, bawan Allah daga cikin manya-manyan annabawa da manzanni, wannan falala ce ta Allah akan annabi Musa, ba wai dan annabi Musa bani Isra'ila bane, ba kabilanci Allah ya nuna ba. Da kaga Allah ya batar da Fir'auna, ya wulakanta shi, ya kaskantar da shi, wannan kuma Allah ya yi daidai, adalci ne, shine daidai din. Ko kun gane? Daidai kenan, ya yi daidai. Ku lura da kyau jama'a, adalci shine saka abu a yadda ya cancanta. To da Allah ya maida Fir'auna Fir'auna, ya maida Musa manzo daga cikin manzannin Allah, to wannan adalci ne, Allah ya yi daidai, bai zalunci ba. Ina fata an gane. Sannan wannan bayani yana nuna cewa wanda duk ya samu kanshi a cikin bautar Allah da biyayyar Allah, to ya san falala ce, sai ya gode wa Allah, sai ya sa tsarkin zuciya a cikin wannan falala da Allah ya mishi. Wanda ya samu kanshi a cikin bata, to ya san wannan fa Allah ya wulakanta shi, kuma Allah ya tozarta shi, kuma Allah ya jarabce shi, don kafirci jaraba ce. Ka kera abu da hannunka ka zo kana bauta mishi, abinda ka fi karfin shi ka zo kana lissinawa kana roƙon ya rufa maka asiri, kaga wannan jarabawa ce. To amma kuma in Allah ya yi haka, to ya yi daidai, bai zalunci ba, domin ala lahul khalqu wal amru, shi ya halitta kuma shi ke juya lamarin halitta yadda ya so ya juya ta. Wa kulluhum, dukkan bayin Allah baki daya, da shiryayyu da batattu, yataqallabuna fi mashi'atihi, suna kai da komowa ne a cikin yadda Allah ya so su kai su komo. Jama'a mun gane? Dukkan bayi da batattun da shiryayyun suna kai da komowa ne a cikin shiryar ko a cikin batar, a bisa haka Allah ya so musu, ko kuma haka Allah ya nufi su ainihin wato kasance. Baina fadlihi, tsakanin falalar Allah, wa adlihi, da adalcin Allah. Idan kaga mumini yana imani, yana ayyukan alheri, to wannan falala ce ta Allah. Idan kaga kafiri yana kafirci, yana ainihin tozartuwa, to wannan kuma adalci ne Allah madaukakin sarki ya yi. Wa huwa muta'alin, jama'a kar ku manta, muka ce fa har yanzu ana bayani ne dangane da juz'in farko na kalmar shahada, shine me? La ilaha illallah wahdahu la sharika la, har yanzu ita yake sharhi tukuna, ana bayyana sunaye da siffofi da darajoji da martabobin Allah madaukakin sarki, shine sai yake cewa wa huwa muta'alin, Allah ya kaka, ya fi karfin anil abdadi, daga kishiyoyi, wal andadi, da abokan tarayya. Allah bai da diddu kishiya, Allah bai da niddu abokin tarayya. Allah yafi karfin haka. La radda li qada'ihi, babu wanda ya isa tunkuɗe hukuncin Allah madaukakin sarki. Wala mu'aqqiba li hukmihi, sannan kuma babu wanda ya isa ci gyaran hukuncin Allah. Idan Allah ya zartar da cewa wane dan wuta ne, babu wanda ya isa ce a dawo da wannan a kai shi aljanna. Idan Allah ya kaddara cewa wane zai yi hadari, babu wanda ya isa ce wane ba zai yi hadarin ba. Duk abin da Allah ya zartar shine qada'u, to la radda li qada'ihi, babu mai iya ture ko canza ko dawo da kaddara ko hukuncin Allah ya canza ta. Sannan wala mu'aqqiba li hukmihi, idan Allah ya zartar da hukunci, to babu wanda zai dawo ya ci gyaran hukuncin ya ce wannan hukuncin bai yiwu ba, babu appeal game da harka Allah. Kun gane jama'a? Wala ghaliba li amrihi, sannan babu wanda ya isa ya gallabi al'amarin Allah, wato ya sauya al'amarin Allah daga yadda Allah ya tsara shi, babu wanda ya isa. Jama'a, wannan madarar aqidar mu kenan game da Allah madaukakin sarki, babban malami al-Imam al-Hafiz al-Tahawi da ya gama bayanan waɗannan aqidoji namu sai ya ce amanna bi zalika kullihi, mu su Tahawi mun yadda da waɗannan abubuwan da muka faɗi baki ɗaya, wa aikanna, kuma mun tabbatar mun sakankance muna da yaqini anna kullam min indihi, duk daga wurin Allah ne, duk abin da ka gani ko menene to daga wurin Allah ne. Jama'a, wannan gaba ta 28 a ƙarƙashin wannan kakkarya lamba da aka yi littafin ita ce ƙarshen sharhi na ainihin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Dan haka da ya gama sai ya ce amanna bi zalika kullihi, mun yadda da haka duk, wa aikanna, kuma mun tabbatar anna kullam min indihi, duk daga wurin Allah ne. Sunayen nan, siffofin nan, ɗaukakan nan, darajojin nan, martabobin nan, duk na Allah ne kuma daga wurin Allah ne. To mecece aqidar mu dangane da fiyayyen halitta annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama? Na'am, sai malam yace wa anna Muhammadan abduhu al-Mustafa wa nabiyyuhu al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtaba. Yace wa anna Muhammadan abduhu al-Mustafa, lallai Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne al-Mustafa, zaɓaɓɓe daga cikin jama'a, zaɓaɓɓe daga cikin gamagari, shi yake kira al-Mustafa. Gamagari, in aka zaɓo wani a cikinsu sai a ce mai Mustafa. Wannan irin zaɓaɓɓen in aka tattara, aka tattara, aka tattara, an tattara Mustafa, Mustafa ko? To in kuma aka samu a cikin Mustafofi wanda ya fi, shi kuma sai a ce mai al-Mujtaba. Shi ne zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu. To shi annabi sallallahu alaihi wasallama in ka tattara bayin Allah gaba ɗaya, don haka ku dubi, idan har ka yi darasi akan balaga zaka gane malamin ƙwararre ne a harshe na fasaha. Dubi a inda ya ce wa anna Muhammadan abduhul Mustafa, daga cikin bayin Allah na duniya kakab in ka tattaro su, to gama gari kenan. To annabi al-Mustafa ne an zaɓo shi. Sannan sai ya ce wa nabiyyuhul Mujtaba, daga cikin annabawa kuma da manzanni zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu. An gane? To shi kuma menene al-Mujtaba ne? Daga cikin annabawa a kowace al'umma, ai annabawa su ne zaɓaɓɓu kuma ko? To in kuma ka tattara duk annabawa da suke su ne Mustafa, Mustafa, zaɓaɓɓu, zaɓaɓɓu ko? Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. To daga cikin annabawan nan da suke zaɓaɓɓu, to in kuma aka ciro annabi, to shi ya zama al-Mujtaba, ya fi su daraja. Sannan wa rasuluhul Murtaba, daga cikin manzannin Allah kuma shi manzon Allah shi ne yardadden Allah. Allah ya fi yarda da manzon Allah annabi Muhammad fiye da duk sauran manzanni. Don haka da ya tashi ba da al-amanatul kubra, amana mafi girma a duniya da lahira jama'a, ita ce al-Qur'ani. Sai Allah ya zaɓi annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ma'ana ba a baiwa annabi Musa al-Qur'ani ba, ba a baiwa annabi Isa alqur'ani ba, amana ce mafi girma wadda za ta dawwama har kiyama ta tashi, to ba wanda ya dace ta dace da shi kuma ya dauki wannan amanar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine al-murtada. Wannan sunan ne Hausa suke cewa murtala. Ina fata an gane. To jama'a, waɗannan siffofi ne kuma sunaye ne na annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shi dai annabi al-mustafa ne, zababbe ne cikin gamagarin halittun bayi gaba daya, cikin zababbun bayi kuma shi mujtaba ne, cikin zababbun zababbu kuma shi murtaba ne. Dan haka ka gane abdu a wurin Allah bai kai mustafa ba, mustafa bai kai mujtaba ba, mujtaba kuma bai kai murtaba ba. Kaji fasaha ta farko. Fasaha ta biyu, mustafa bai kai mujtaba ba, mujtaba bai kai murtaba ba. Ta farko kenan, abdu bai kai nabiyu ba, nabiyu bai kai rasulu ba. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka ina son ku kalli jumlar, wannan jumlar kawai ta isan aka kafa jami'a wadda take jami'a ce ta sunna. Wannan jumlar kawai ta isa ta sa a baiwa al-Imam Tahawi digirin digirgir na girmamawa, don yayi wa annabi muqami, ya bashi daraja wadda ta dace. Domin ku duba da ya dauko shi yace wa anna Muhammadan abduhu al-Mustafa, kuma lalle Muhammadu bawan Allah ne, Mustafa daga cikin bayin Allah, to shi zababbe ne. Sannan wa nabiyuhu al-Mujtaba, kuma annabin shi ne zababban zababbu daga cikin annabawa da suke zababbu, to shi kuma mafifici ne, an zabo shi. Sannan wa rasuluhu al-Murtada, shi kuma manzo ne na Allah, yardadden Allah, daga cikin manzannin Allah in ka tattara su gaba daya, waɗanne ne suka fi daraja? Sune ulul azmi minar rusuli, annabi Nuhu, annabi Musa, annabi Isa, ko annabi Ibrahim. Waɗannan annabawan dama shi annabin shi ne na biyar. To a cikin waɗannan guda biyar ɗin shi ya fi waɗannan manzannin, su suka fi kowa daraja a duniya da lahira a wurin Allah, da Musa da Isa da Ibrahim da Nuhu. To annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su, kuma ya fi su daraja. Kaga in ka ɗauke shi ka saka shi cikin fifitattun fifitattu, to shi fifitaccen fifitattu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Idan ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama ka saka shi cikin annabawa, to shi mujtaba ne, ya yi zara, ya tsira sa'a ba su cin masa ba. Ina fatan mun gane. Idan ka ɗauke shi ka saka shi cikin bayi kuma gama gari, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zababbe ne kuma fifitacce ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Jama'a, kun ji matsayin manzon Allah a wurin mu, kun ji aqidar mu game da manzon Allah, cewa dukkan nau'in da ka saka shi a ciki to ya fi wannan nau'in. In ka ɗauke shi akan bawa ne cikin bayin Allah, to ya fi bayin Allah gaba daya. In ka ɗauke shi annabi ne cikin annabawa, ya fi annabawa. In ka ɗauke shi manzo cikin manzanni, ya fi manzanni. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi al-mustafa ne, shi al-murtada ne, shi al-mujtaba ne. Don haka duk siffofin ɗaukaka da daraja sun tabbata gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Jama'a, ba wai mu da muka yadda da shi muke bin addinin shi ba, walillahi alhamdu. Hatta Yahudawa da suka ƙi shi sun ƙi shi ne da lafazin Allah da Allah ya faɗi, sun ƙi shi ne hasadan min indi anfusihim. Ba wai sun ƙi shi ne don suna ƙin shi ba, hasada ce kawai, hasada ce. Amma da yafi suka zo suka yi rubutu suka ce Muhammad the most influential man in the history, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da yafi kowa tasiri, yafi kowa daraja, yafi kowa ɗaukaka, wanda ya wannan rubutun kuma ba Yahude ne, amma ya ɗauki annabi Muhammad ya aza ya ce a duk in ka ɗauki nau'i na ɗan adam, nau'i na ɗan adam da annabawa da manzanni da kowaɗanne iri a matsayinsu na ɗan adam, sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana sama, ya fi kowa iyawa a komai. amma fa kuma bai yadda da annabin ba, amma yayi accessing aikin annabi ne through philosophical ideology, ta hanyar tunani ne ya tsayaye nazarin ayyukan annabi, amma sai Allah ya kimsa mai sai fahimci cewa annabi yafi kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To jama'a, kun ji aqidar mu kenan game da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadin dadawa wa annahu khatamul anbiya'i, kuma shine cikamakin annabawa, shine karshen annabawa, haka ake karanta wannan wuri khatamu, ta din ai mata fataha khatamul anbiya'i, shi cikamakin annabawa ne, wa imamul atqiya'i, sannan kuma shi shugaban masu tsoron Allah ne, wa sayyidul mursalin, kuma shine shugaban manzanni baki daya sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na'am, aqidar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa, wannan ita ce aqidar mu jama'a. Bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu ainihin wani annabi wanda zai zo, duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne bayan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, babu shakka wannan makaryaci ne, kamar yadda zaka zo ka ji, kuma za mu ainihin zo mu tattauna wannan mas'ala a tattakaice insha Allah ta'ala. Na'am, sai malam ya ce wa habibu rabbil alamin, ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine masoyin Allah ubangijin halittu baki daya. To wannan kalma habibu da larabci ma'anarta masoyi, masoyi. To malamai na tauhidi suka ce idan a babin kiran suna ne da martaba, to martaba da sunan manzon Allah ya wuce habibullahi, domin ita mahabba martaba ce ta farkon soyayya, mahabba. Amma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine khalilu, dan haka matsayin shi ba mahabba bane, khulla ce. Haka ya fadi a cikin hadisin Bukhari, yake cewa inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila, Allah ya dauke ni khalil. Khalil shine babban masoyi wanda baya batawa masoyin shi rai, dan haka ka duba abubuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ayi, amma sai Allah yace afa Allahu anka lima azinta lahu, Allah ya yafe maka, amma me yasa kai musu izini? Malaman tafsiri suka ce kai ka taba jin zargin dan gata irin wannan zargin, shi kanshi ma mukami ne, sai da aka ce to kuna an yafe maka tun kan a fadi ma kuskuranka ba komai, amma me yasa kai haka? Ma'ana kamar ka je ka samu dan hajiya, hajiya ta nemi shi fada, sai kaga shi kanshi fadan ma dadi ne. Ina fatan mun gane. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajar shi a wurin Allah ya kai darajar khalilur rahmani, amma sai malamai suka ce kamar yadda muka fadi a jiya dangane da Allah, ba a iya siffanta shi ko a kira shi da qadimu ko qidamu, amma wajen bada labari zaka iya bada labarin shi a qadimu. To haka manzon Allah wajen bada labari zaka iya cewa manzon Allah habibullahi ne, masoyin Allah ne, amma in wajen muqami ne to ka sani mahabba muqami ce, to manzon Allah ya taka ta, ya wuce ta, ya kai matsayin khalilu. Domin hadisin da ya kira manzon Allah da habibullah, Tirmidhi ne ya ruwaito hadisin, bai inganta ba, amma hadisi tabbatacce shine cikin sahihul Bukhari, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya dauke ni matsayin khalilu, kamar yadda ya dauki annabi Ibrahim khalilu. Qur'ani kuma yace wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah ya dauki Ibrahim babban masoyi, to manzon Allah ma matsayin shi kenan. Dan haka annabi Ibrahim bai fi annabi Muhammad daraja ba, hasali ma annabi Muhammad ya fi shi daraja sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Babban malami al-Imam at-Tahawi yace wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu fa ghayyun, duk wata da'awa, duk wani kirari na annabta da za a yi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama fa ghayyun, bata ce, wa hawan kuma san zuciya ce. Duk wani wanda ya miƙe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da awa cewa shi annabi ne, to ƙarya yake, batacce ne, kuma san zuciya ne, shi ma ba da gaske yake yi ba. To a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan shi za a samu dajjalai makaryata masu da'awa annabta masu dimbin yawa, kulluhum yaz'umu annahu nabi, kowanne yana riya cewa annabi ne shi. Yanzu ka dauki kristoci kawai, prophethood a cikin ainihin Christianity, sai ka ji an ce wannan prophet ne, this is an apostle of God. Kristoci yanzu sai mutum ya zama annabi, sai ya tashi gari ya waye ce God spoke to me yesterday, Allah ya yi magana da ni daren jiya, I therefore become the apostle of God, dan haka ni na zama manzon Allah, shikenan sai a yi hallelujah hallelujah, shikenan ya zama prophet of God. Wannan ba haka bane, duk waɗannan makaryata ne. Manzo Allah ya ce wa ana khatamun nabiyina, ni ne cikamakin annabawa, la nabiyya ba'di, babu annabi a bayana. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Muslim ya ruwaito shi. Wani abun mamaki jama'a, wannan da'awa ta annabci hatta a cikin musulmi sai ta yadu. Mafi shahara a wannan zamanin ita ce inda aka samu ni shedanin mutum mai suna Ghulam Miraza Ahmad. Wannan mutum asalin mutumin kasar India ne, sai turawan mulkin mallaka suka dauke shi don ya bata addinin musulunci. Suka bashi ofishi, suka bashi fili, ya gina masallatai da makarantu. Ya da'awar Allah ne mai wahayi cewa shi ne annabi, ya faɗi a cikin Alkur'ani da yake cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmada, sai ya ce shi ne wannan Ahmad din. To, waɗannan mutane ƴan Qadiyaniya ake ce musu, ko kuma ƴan Ahmadiyya. Barnassu ta yadu musamman a ainihin yankin kudancin Najeriya maso yamma, amma barnat ta kado tayo nan arewaci kamar nan Zaria. A ainihin Yoruba Street suna da masallaci, idan ka tafi a Bauchi suna da ainihin masallaci da makaranta da cibiya, har inda aka samu wasu mahaukatan ƴan kwaya, wata Aisha mai shanu da ita da mijinta, suna ainihin zama suna fassara littattafan su Ahmad Ghulam din nan zuwa harshen Hausa, kuma suna yada su. In ka shiga cikin library na Jami'ar Ahmadu Bello ko kuma bookshop na Jami'ar Ahmadu Bello, zaka ga littattafan su da yawa suna sayarwa. Waɗannan mutane malaman musulunci gaba ɗaya na duniya sun haɗu akan cewa kafirai ne. A nan ƙasar ma ƙungiyar Jama'atu Nasrul Islam fiye da shekara 30 ta fitar da qarar, ta fitar da fatawa tabbatacciya akan cewa ƴan Ahmadiyya kafirai ne. Har aka sa ɗaya daga cikin ƴan ƙungiyar shine Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi, ya zauna ya rubuta littafi aka yi hoton maciji haka, Beware of Qadiyaniya, cewa kai hankali da ƴan Qadiyaniya kafirai ne. Gwamnatin kasar Saudi Arabia a ƙarƙashin fatawar malaman duniya na Rabitatul Alam al-Islami ta fitar da fatawa akan cewa waɗannan mutane kafirai ne, dan haka ba a barin su su je aikin hajji in dai sun bayyana a ƴan wannan aqida. Dan haka dan Ahmadiyya ko dan Qadiyaniya, in har ka ga ya je hajji, to ba ya je da wannan sunan bane, matukar da wannan sunan ne ba zai je ba, don an ya tabbata kafiri ne. Don sun yadda da cewa Ahmad Ghulam annabi ne, kamar yadda annabi yake, yana da Qur'ani, yana da hadisai, innama kamar matsayin shi da annabi, to wai kamar matsayin annabawan bani Isra'ila ne, yadda wannan zai zo wannan ya zo bayan shi, wai shi ma ya zo bayan annabi ne, ya yadda da Qur'ani kuma ya zo da nashi Qur'ani. Ƙarshe aka samu wani katafaren malamin sunna a ƙasar ainihin India, a inda suka yi mubahala akan cewa malamin sunnan ya ce idan kai annabin Allah ne, to lallai na kafirce maka, kuma Allah ya kashe ni kisan wulakanci. Idan kuma kai ba annabin Allah ba ne, to kai kuma kayi wa Allah ƙarya da da'awar annabta, Allah ya maka kisan wulakanci. Ba a kwana bakwai ba sai ya kasa yin kashi, da haka ya mutu. Kashi ya kasa yi, kashi ya ki fitowa, da haka ya mutu. Kisan wulakanci kenan, kashi ya kashe shi, ma'ana shahidin kashi kenan. Na fata an gane. To, idan ku fahimci wannan da kyau jama'a, za ku gane da'awar annabta akan iya yin ta ko a kaikaice ko kuma a yi ta a haƙiƙa, kamar yadda irin waɗannan suke yi. Duk mutumin da ya ce uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un aw qala sa'unzilu misla ma anzala Allah, wannan mutumin makaryaci ne, kafiri ne. Dan haka ya jama'ar musulmi, malam yana cewa wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu faghayyun, duk wata da'awa ta annabta bayan annabi Muhammadu bata ce wa hawa kuma san zuciya ce. Allah ya kiyaye. Kamar yadda nace jama'a, za ku ji su suna da hadisai, suna da cibiya a kasar Ghana, suna da katuwar cibiya a kasar Ghana, suna karantar da yan nursery, yan primary, yan secondary har yan diploma a kasar Ghana, suna yawan rubuce-rubuce. Don haka in baka yi hankali ba sai ka fada cikin ainihin muguwar aqidarsu. Aqidarsu ta farko da za su fara gabatar maka ita ce Annabi Isa ya mutu. Aqidarsu ta farko kenan. In ka yadda cewa Annabi Isa ya mutu, to sai kuma su zo maka da cewa to amma kuma ga hadisai sun ce Annabi Isa zai sauko. To yanzu ya za a yi kenan, sai su ce to abinda waɗannan hadisai ke nufi shine tunda Isan wancan ya rasu, to wani irin Annabi Isa ake nufi da waɗannan hadisan zai sauka. Wannan kuma shine ainihin Miraza Ahmad Gulam. Wannan yana daga cikin irin hanyoyin ta'awilin su. To waɗannan mutane dai jama'a ba musulmi bane, ba dan komai ba, saboda da'awa annabta da suka yi. Kuma da'awa annabta tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama an samu su Musailamatul Kazzab, an samu su Assaf. Musailamatul Kazzab namiji ne, Assaf kuma mace ce. Sai su hadu suna kwana daki ɗaya, su kwana su wuni suna zina. Sai ta shegantaka, kuma kowanne sai fito yana daga kai yana sunkuyarwa yana cewa an yi mishi wahayi. Wato al'amarin wahayi da annabta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kabilun Larabawa suka maida shi kabilanci. Sai suka ce ah, ya za a ce ba Quraishi ce Allah ya saukar mai da wahayi, kai ma cikin kabilan mu wane miƙe, kai ma ka iya jawabi, miƙe za mu goyi bayan ka mu ce kai ma Allah ya maka wahayi. Dan haka sai wannan ya miƙe shi ma, sai a ce to wani annabi ma ya bayyana a kabila kaza. Can su ma sai wasu sai su samu wani mai zakin baki, sai su ce kai ma tashi za mu goyi bayan ka, kace kai ma Allah ya maka wahayi. Yaya kabila kaza za su ce su kadai ake su? To shikenan sai zama kusan kowace kabila a cikin Larabawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi ta samu suna ta da'awa ta ainihin annabta. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To daga cikin irin ainihin ɗabi'unsu za ka yi ta jin su da wasu irin hadisai waɗanda baka taba jin su ba. To waɗannan hadisai nasu manzon Allah ya yi ishara zuwa gare su a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito da shi kanshi al-Imam Tahawi a cikin Mushkilul Asar. Manzon Allah ya ce yakunu fi akhir az-zamani dajjaluna kadhabuna ya'tunakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wa aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani za a samu wasu manya-manyan makaryata suna zuwar muku da hadisan da ku da iyayenku ba ku taba jin waɗannan hadisai ba. To anan jama'a akwai magana. Wato wannan yana nuna kenan a rinka tara musulmi ana karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yadda in wani yazo da hadisan da ba na manzon Allah ba, sai su ce ba mu taba jin waɗannan ba. In aka bar mutane ba a yi musu haka fa, an ci amanar su. Sai yasa alherin Allah da rahama da gafara su sauka a cikin kabarin Al-Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi. Yana daga cikin malaman farko a ƙasar nan da suka raya karatun hadisi da aiki da shi, suka yada shi a cikin jama'a ba dan komai ba, saboda in hadisan ƙarya sun zo jama'a su ji su. Kowanne dan shekara 40 zuwa dan shekara 50 a yau ya tashi ne ya ji Abubakar Gumi yana karantar da hadisai. Haka ne ko ba haka ba? Haka magana take. Sakamakon wannan in an zo da wasu hadisai sai ka ji cewa a waɗannan ba mu taɓa jin su ba. To yanzu aiki ne a kan ku malaman musulunci, ku tashi ku yi ta yaɗa bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku yi ta karantar da Qur'ani da hadisai kamar yadda Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. A karantar da mutane Qur'ani, a karantar da mutane hadisi, a tsarkake su daga shirka, a koya musu yadda sunna take, su rabu da bid'a, sai su samu tsarkin zuciya. Jama'a in aka yi haka, to duk wanda ya zo da wasu hadisai sai ku ce waɗannan hadisai ba mu taɓa jin su ba, iyayenmu ma ba su taɓa jin su ba. Me yasa? Saboda an koyar da mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce to waɗannan mutane za su yi ta zuwar muku da hadisan da ku da iyayenku ba ku taɓa jin su ba. fa iyyakum wa iyyahum. Manzo Allah yace ahir ina gargadin ku game da waɗannan mutane, ba ku ba su, la yadullunakum kada ku sake su batar da ku, wala yaftununakum kar kuma su fitine ku su raba ku da ainihin addinin ku. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a, kun ji aqidar mu dangane da tiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da siffofin shi da darajojin shi. To yana daga cikin aqidar mu game da aikin Annabi kuma fa, sai malam yace wa huwa al-mab'uth ila 'ammatil jinn wa kaffatil wara bil haqq wal huda wa bin nur wad dhiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa al-mab'uth ila 'ammatil jinn, shine wanda aka aiko zuwa ga aljanu baki dayan su, sarki da daukaka sun tabbata ga Allah. Manzon Allah, Allah ya aiko shi zuwa ga aljanu gaba dayan su, wa kaffatil wara da kuma halittu gaba daya, halittu gaba daya, anan kuma ba mutane kadai ba, har dabbobi, har tsuntsaye, har kwari, har komi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa gare su, imma ya isar musu da wahayi su yi aiki da ibadar Allah, ko kuma su samu rahama da rangwame sakamakon zuwan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da me aka aiko shi? Bil haqqi, an aiko shi da gaskiya, wal huda da shari'a, wa bin nuri da haske, wa dhiya hasken kuma mai shiryawa. Kalman nuru da dhiya tana daukan ma'ana daya, amma in sun zo a wuri guda, haske, hasken wanne iri? Haske kuma mai shiryarwa. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan maganganun da malam yayi ne nake so in dan jawo mana wasu nasoshi na daga cikin ainihin wato ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗanda shi wannan malamin mai sharhi ya kawo. Ba dan komai ba jama'a, dan mu ƙara fahimtar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai mu ga mu da muka ce yanzu mu ne muka dauki nauyin wannan aiki, wacce muhimma ce akan wajen isar da saƙon. Kasantuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama dan aikin Allah zuwa ga halittu baki ɗaya, jama'a, Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira, ba mu aiko ka ba sai ka zama mai gargadi mai kuma bishara ga mutane baki ɗayan su, da yara da manya da maza da mata. Manzon Allah, Allah ya aiko shi gare su gaba ɗaya. Dan haka a cikin hadisin Muslim, Annabi yace yakan tashi yin sallah, Bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi, yace sai ya nufi zai tsawaita sallah, in yaji yaro ya fashe da kuka sai ya takaita sallah saboda wannan yaro ya samu uwar shi ta saurare shi. Yanzu yaro ya ci albarkacin manzon Allah ko bai ci ba? Ya samu rahama daga manzon Allah ko bai samu ba? To manzon Allah kenan, shine alfazazi yake cewa minal abi ahna wa minal ummi arhamu. Manzon Allah ya fi uwarka son ka, duk irin yadda uwa ke tausasa maka, take lallashin ka, ya fi mahaifiyarka game da kai, sannan ya fi babanka tausayinka. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin yadda mahaifinka ke kula da kai da irin yadda mahaifiyarka ke kaunar ka, to manzon Allah yana maka waɗannan muƙaman fiye da yadda su iyayenka suke maka sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan Allah madaukakin sarki yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, yace ya ku jama'a, ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku baki daya, baƙaƙe da farare, dogaye da gajeru, kowa da kowa jama'a. Dan haka wallahi zaka ga gaskiyar hakan, aka taru a filin Arafa jama'a, sai kaga duk wani irin nau'in mutum dake duniya sai kaga gashi a wurin yazo, kuma yazo ne da kiran wa, da kiran manzon Allah, ba da kiran shehu wana ba, ba da kiran sayyidi wana ba, yazo ne hajjin da wa ya kira, hajjin da manzon Allah ya kira. Jama'a mun fahimci wannan? Shine shi dan aikin Allah ne zuwa ga mutane baki ɗayan su. Sannan Allah ya ce wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha, an yi min wahayin qur'anin nan da kuke ji dan in yi muku wa'azi, in gargade ku da shi ku da ke saurare na, sannan da kuma wanda duk sako ya je gare shi. Wannan dalili ne akan me? Akan waɗanda ke zaune gaban shi su ji sakon ko kuma su yi kokarin isar da sakon. Wannan yayi gaskiya a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya, ku isar da sakon addini daga gare ni koda aya guda ce. Da manzo Allah ya gama wannan khutuba sai ya daga hannu yace hal ballaghtu, jama'a na isar da sako? Suka ce na'am. Sai manzo Allah ya daga yatsa yace Allahumma fashhad, ya Allah ka shaida. Hal ballaghtu, na isar da sako? Suka ce na'am, ka isar. Sai yace Allahumma fashhad. Sai da Annabi ya haka so uku, saboda wannan sako, wannan taro da aka yi a filin Arafa, wani hawan Arafa ne wanda ba a taba yin shi ba, kuma ba za a sake yin irin shi ba har duniya ta tashi. Duk wani dan jarida na duniya a lokacin, duk wani malami, duk wani farfesa, duk wani mai fasahar yada bayanai ya zo da kayan aiki, ya ɗibi rahoto, ya je ya kai wa duniya. Don haka manzon Allah ya kwanta ya rasu a bisa jama'ar da ke tattare da shi, da sahabban, da yan jaridun, da yan gidan rediyo, da yan tashoshin talbijin, duk sun ɗauki komai da alkawarin me za su je su isar. Kuma sun isar ko ba su isar ba? Sun isar. Haka su kansu Yahudawa suka ce the most fastest growing religion on earth is the Islam. Suka ce addinin da ya fi kowanne saurin yaduwa da haɓaka shine Musulunci. Zai isa wuri da sauri, kafin a faɗaka ya mamaye wurin. Sarki da ɗaukaka sun tabbata gare ka ya Allah. Sahabban manzon Allah sun idar da aikin da mai gidansu ya sa su. Ya sa babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim ya ce ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu wa laulahumu ma kana fil ardi muslimu wa laulahumu kadat tamidu bi ahliha. Waɗannan mutanen su ne sahabban manzon Allah, jama'a. Manzon Allah ya kwanta ya bar musu aiki, sun yi aikin. Allah ya ma mutanen nan albarka. Jama'a kun ji. Don haka Allah maɗaukacin sarki ya mishi wahayin Alƙur'ani, ya ce kuma ya isar da wannan Alƙur'ani da kuma duk wanda Alƙur'anin zai je gare shi. Don haka jama'a, a tashi a aikin isar da Alƙur'ani. Ya malaman Islamiyya, kar ku damu, ba a ba ku albashi. Waɗannan ‘ya’ya da kuka saka kuna karantarwa, kuna samun darajar da ta fi kowa a duniya da lahira, in ba annabawa da manzanni ba. Mutumin duk da ya karantar da Alƙur'ani ya fi farfesa, ya fi shugaban ƙasa, ya fi limamin juma'a, ya fi mai karantar da hadisi, ya fi mai karantar da fiqhu, ya fi kowa daraja a duniya da lahira, in ba annabawa da manzanni ba. Wannan bi shahadatin rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hadisin sayyidina Usman cikin sahihul Bukhari, manzo Allah yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Dan haka malamin islamiya, malamin hadda, an baka albashi ko ba a baka ba? An yi maka kallon daraja ko an yi maka kallon banza? In dai an baka yaran ka karantar da su, to ka karantar da su dan zaka samu darajar da kafi kowa, har shugaban kasa bai kai ka daraja ba. Ina fata an gane wannan hadisin. Da a ce malaman islamiya za su lura da shi, to ko an ce an daina biyan su albashi, za su je su yi ciyawa, su siyar, su ci abinci, kuma su karantar. Saboda shahada ce manzo Allah ya ce khairukum, ku musulmi ko ku malamai ko ku ƙwararru ko ku wane ne, wanda ya fi ku daraja shi ne wanda ya koyi Ƙur'ani kuma yake karantar da shi. Mai risala me yace? Cewa yi wa aula ma'uniya bihin nasihuna wa raghiba fi ajrihir raghibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina. Mafi girman daraja aikin da manyan malamai suke kwadayi shine saka alheri a cikin zukatan ƴaƴan mu'minai. Malami adda in ya kai shekara 70, shekara 80, sai dawo gidan shi, sai gyara, sai kuma ya tara yara yana karantar da su Qur'ani. Sai ku ji ana ce mishi al-mulaqqinu ko kuma al-muallimu, ma'ana muallimu sibyan ko kuma al-mulaqqin, wanda yake lakkana wa yara karatun Qur'ani. Sai ya mutu yana aikin karantar da Al-Qur'ani, to ya cika da daraja kenan. Wannan daraja ce jama'a. Shi yasa waɗannan malaman islamiyya da ake gani ana wulakantawa, a haƙiƙanin al'amari in suka tsarkake zuciya suna aiki, sun fi kowa daraja, sun fi kowa martaba. amma in an ce da wasa ne su su ci gaba da aikin a je kiyama za a gani, domin Allah zai kira ka ya ce iqra wartaq, karanta alqur'ani, rera karatun, ka fara hawa aljanna. Fa inna akhira manzilatika fa inna manzilataka inda akhir aya taqra'u, aya karshe da ka haddace ta qur'ani nan ne matsayinka, dan haka in ka haddace tun daga farko har karshe to ku ne a kololuwa can sama, in kuma aya biyu ne zuwa alamtara kaifa to alhamdulillah dai. Ina fata an gane. Saboda haka Allah ya sake cewa wa arsalnaka linnasi rasula, mun aiko ka zuwa ga mutane baki daya a matsayinka na manzo, wakafa billahi shahida, kuma Allah ya isa ya sheda akan wannan aike da ya maka. Sannan Allah ya ce akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum, yanzu nan abin ya zama yau mutane abin mamaki, kuma dan mun aiko wani mutum daga cikin su mun yi mushi wahayi, an anzirin nasa cewa ka je kai wa mutane wa'azi kai musu gargadi, wa bashirin ladina amanu, waɗanda suka yadda daga cikin mutanen ku kai musu ainihin bishara, anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim, suna da babbar daraja a wurin ubangijinsu. Yanzu wannan aya tana ishara akan cewa an aiko manzon Allah ne zuwa ga mutane gaba daya, har kuma mutanen suke mamaki. Sannan Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira, albarka Allah tana da yawa wanda ya saukar da alqur'ani ga bawan shi dan ya zama mai gargadi ga dukkan halittu baki daya. Jama'ar musulmi, waɗannan kadan daga cikin ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da cewa manzon Allah dan aikin Allah ne zuwa ga halittu gaba dayan su. A cikin wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito, annabi ce waye utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, an bani martabobi guda biyar wanda babu manzon da aka ba, ba annabin da ya samu wannan kafin ni. Nusirtu birru'bi, an taimake ni da firgita kafirai masirata shahari, kafin annabi ya isa garin da kafirai ke zaune da wata guda sun tsorata sun watse, sun tsorata sun watse kafin wata guda da ya isa, wannan martaba ce. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, sannan kasa an mai min da ita ta zama wurin yin sallah kuma ta zama wurin yin tsarki. Ma'anar wannan maganar fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli, duk inda sallah ta kama daga cikin al'ummata mutun yayi, ba sai ka je masallaci ba, maka isa zuwa ga masallaci alhamdulillah, in sallah ta kama a gona sai kai, amma a addinan da dole sai ka zo masallaci zaka yi sallah ko kilomita nawa ce ita to wannan sallah ta yi. Sannan sai ya ce wa uhillat liyal ghanaim, an halatta mini ganima, walam tahilla li ahadin qabli, kafin ni ba a halatta wa kowa ba, in aka je yaki aka ciyo riba a da sai su tattara dukiyar sai su ja baya sai su runguma hannu sai wuta ta zo daga sama sai ta kona wannan dukiya, sai su ce to Allah ya karbi yakin su kenan. Kuna ji kuna gani gwalagwalai da suturu masu daraja su kone, mu kuma sai aka ce mu raba imu imu mu cinye, wannan martaba ce daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa utitu shafa'a, yace kuma an bani ceto. Na'am, manzon Allah yana da ceto, ceton manzon Allah ma iri iri ne. Manzo Allah yana da ash-shafa'atul kubra, ash-shafa'atul uzma, ceto mafi girma shine wahala za ta yi wahala tsanani da kunci zai yi yawa a dandalin kiyama, ba wanda zai je roki alfarma a zo a hisabi sai manzon Allah zai iya. Sannan akwai daga cikin ceto manzon Allah, Allah zai mai izini ya shiga cikin wutar jahannama ya laliba duk inda ya ga al'ummar shi, zai iya gane su ta hanyar gabobin alwala da sujuda, sai ya kwaso su sai ya zo a wanke su sai a zuba su a aljanna, wannan martaba ce. Manzo Allah yana da ceto da zai wa babban shi daga tsananin azaba a tsakiyar wuta, Abu Talib ya ceto shi ya dawo da shi gefen wuta, wannan ma martaba ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To annabi yana da wannan darajar. Wa kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassa, manzo Allah yace a zamanin da ana aiko annabi ne zuwa ga dangin shi su kadai. Wabu istu ila nasi amma, ni ko sai aka aiko ni zuwa ga mutane baki daya. Wani abun mamaki, yau duk duniya babu wanda yake iya yin yaran Annabi Musa irin yadda Annabi Musa yake yi. Babu wanda yake iya yaran Annabi Isa ko Annabi Idris ko Nuhu ko wane ne irin yadda waɗannan annabawan suke. Balle yace zai dauki littafin da wannan yaran ya yada. Amma abin sha'awa zaka samu musulmi ba balarabe ba yana yin larabci larabci kamar ba Quraishi ba Hashiman dangi. Ina fatan mun gane ishara a cewa sakon na Annabi ya isa zuwa ga al'umma gaba daya, har al'ummar sun haddace littafin, sun iya hadisan, suna jin yaran Annabin nasu. Ma'ana yau da Annabi Isa zai dawo fa, tsakanin Annabi Isa da Faforoma sai an yi tafinta. Yau da Annabi Isa zai dawo duniya, Faforoma baya jin yaran Annabi Isa. Amma yau da manzon Allah zai dawo duniya, mu dinnan yan kananan bakaken fata, yau za mu yi magana da shi ya ji mu, mu ji shi kai tsaye ba tare da tafinta ba. Wannan ba daraja ce gare mu ba, daraja ce gare shi. Shine bayan shekara 1400 ana samun waɗanda ba kabilar shi ba suna jin yaran shi kuma suna iya magana da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan hadisi Bukhari da Muslim su suka ruwaito shi kamar yadda muka faɗi. A wani hadisi da Muslim ya ruwaito, manzon Allah yace la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nara. Manzon Allah yace wanda di ya ji labari na daga cikin wannan al-umma, me yake nufi al-umma anan? Ummatud da'wa. A cikin wannan rayuwa, wannan al-umma wanda di ya ji labarin zuwan Annabi bai musulunta ba, wannan mutumin ba Yahude ne ko Kirista, manzo Allah yace tabbas ya shiga wuta. In dai ya ji labarin zuwan Annabi sannan yayi kememe ya tsaya akan kafirci na Kiristoci da Yahudanci, to wuta zai tafi. Wannan yana nuni zuwa ga me? Wannan yana nuni cewa sakon Annabi zuwa ga kowa da kowa ne. Dan haka musulmi ku tashi ku aika da bishara manzon Allah. Ku ne kuke da bishara, bisharar da har yanzu ba ta lalace ba. Har yanzu harafi ko kwaya ɗaya na Qur'ani ba a canza mai wasali ba. Har yanzu hadisan manzon Allah suna nan lafiya kalau. Amma duk abin da annabawa suka bari, in ka cire Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, al'ummomin su malaman su sun lalata wannan abin dan su samu abinci su ci. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a wannan kenan. Yanzu wannan yana tabbatar mana da maganar da mallam yace sakon Annabi sallallahu alaihi wasallama sako ne zuwa ga kowa da kowa ko? To sai kuma wata magana da ya cewa sakon Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga aljanu ne baki daya. Shine nake so ka ji, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aljanu sukan aiko da goron gayyata yaje musu wa'azi. Ma'ana shi ma dan aike ne zuwa gare su. Sahabi Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara mishi yarda yace kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata layla fa faqadnahu faltamasnahu fil audiyati wash'abi. Muna tare da manzon Allah a wani dare, sai muka nemi manzon Allah muka rasa, sama da ƙasa muka neme shi muka rasa. Muka je duk tsakanin labi da labi, ma'ana tsakanin dutse da dutse, yan kananan hanyoyi duk muka bincika. Duk wani kwari muka je muka bincika, bamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Fa qulna istutira, sai muka ce meiwa an dauke shi ne an yi sama da shi. Awi hitila, ko kuma an yi mishi kisan gilla ne, an sace shi an je an kashe shi. Fa bidna bi sharri lailatin bata biha qaum. Abdullahi dan Mas'udin yace muka kwana cikin dare mafi sharri da duk wata al'umma ta taba kwana, to namu daren yafi sharri, domin asarar da muka yi tafi asarar da duk wata al'umma za ta ce tayi. A ce mun kwana ba mu san inda manzon Allah yake ba, kashe shi akai, sace shi akai, tashi yayi. Yace to mun kwana cikin bakin ciki da sharri a wannan dare. Falamma asbahana idha huwa ja'in min qibali Hira, da gari ya waye sai muka ga Annabi nan ya taho lafiya kalau daga wajen kogon Hira, daga wajen dutsen Hira. Qala fa qulna ya rasulullah. Abdullahi dan Mas'ud yace sai muka ce ya manzon Allah, faqadnaka, muka neme ka, fa talabnaka falam najidka, da muka rasa ka sai muka yi ta neman ka kuma bamu same ka ba fa bitna bi sharri lailatin bata biha qaumun muka kwana dare cikin bakin ciki da sharrin da duk wasu mutane suka taba kwana ciki fa qala sai manzon Allah yace atani da'il jin dan aikin aljanu ne yazo gare ni ma'ana aljanu ne suka nado wakili suka ce annabi yazo ya musu wa'azi a kasar su ko a garin su yace to da daddaren nan dan aikin aljanu yazo gare ni kai ka san ku dan aikin aljanu ba zai zama mutum ba shi ma menene aljani ne ashe in zaka yi da'awa sai ka shirya dan kana kwance wata ran aljani zai zo ya tashe ka yace Allah gafarta malan dutsen kufaina muna nan mun taru ai muna nan mun taru karfe 3 na dare sai ka tashi ka tafi ka ci gaba da aiki ware da gaske gashi ina ba ta gane fa zahabtu ma'ahu yace sai muka tafi tare da shi ka gani manzo Allah bai ce yayi gayyar jama'a ba yace to ku zo mu je ko wani abu zai faru sai ya tafi tare da shi fa qara'tu alaihim alqur'ana manzo Allah yace da naje sai na karanta musu alqur'ani jama'a kun ji ashe har ɗan daban nan in an tara su jama'a qur'ani za a karanta musu ayi musu wa'azi tun daga aljanu ya fi kowa ta kadarci a duniya jama'a da aka ban musu duniyan nan sai da suka yi kata-kata da ita suka yi kisan kai suka zubda jini suka yi zina suka yi sata suka yi barna shine Allah ya turo mala'iku suka kashe na kashe suka kama na kamawa amma kun ji da suka ji manzon Allah ya zo duniyan nan sai suka aiko da gayyata kuma da manzon Allah ya je karanta musu qur'ani duk inda ka je kai musulmi qur'ani zaka karanta kai musu wa'azi gashi yace naje na karanta musu qur'ani qala abdullah dan mas'ud yace fan talaka bina fa arana asarahum wa asarani lanihim yace sai manzon Allah ya dauke mu yaje nunnuna mana shaidar su ma'ana inda suka taru in an yi taro da daddare gari ya waye zaka ga nan sawu duk kafata ta taba ko to sannan kuma da gurabun murhu inda aka yi girki ma'ana wannan wa'azin kasa baki daya ne ma nan ga tukunyan mai waina nan ga mai ta mai ganda ba shine mun yi wa'azin kasa mu ma za a ga akwai nan murhu akwai nan shine duk ga alamomi inda suka yi dafe-dafe da garwashin wuta da sauransu wasu aluhu zad har tambaya suka yi kaji da manzon Allah ya wa'azi har sai da suka tambaye shi to yanzu mun musulunta mu ba maguza bane mu ba arna bane yanzu me ya halatta mu rinka ci fa qala sai manzo Allah yace lakum kullu azmin zikra smullahi alayhi duk kashin da aka karanta sunan Allah a wajen yanka dabbar to ya halatta ku dauki wannan kashi ku ci ya za ku yi ku gane cewa wannan kashin an yanka dabbar da sunan Allah ne sai yace yaqa'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahma kuna dauka shi a matsayin kashi sai ku ga ya dawo da nama jiki to dalili ne akan cewa wannan kashin dabbar da sunan Allah aka yanka in ku kuka dauke shi a matsayin kashi kuka ga ya wanzu yana nan a kashi to ba da sunan Allah aka yanka ba ku jefar da shi jama'an ba manzo Allah ba zai iya wannan fiqhu ai wani karatu sai wurin manzo Allah wallahi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum sannan yace duk inda kashin awaki na mutane yake to shine abincin dabbobinku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce wa sahabbai fala tastanju bihima dan haka daga yau ka kurinka katse kashi ko fitsari da kashi ko kuma da kashin dabbobi fa innahuma ta'amu ikhwanikum abincin yan uwanku ne aljanu kaji kuma da manzo Allah ya sadar da zumunci cewa aljanun yan uwanmu ne tunda sun musulunta dan haka kashi abincin su ne to ka a katsa kashi da su dan za a wulakanta musu abinci jama'a wannan da'awa ce manzon Allah ya zuwa ga suwa zuwa ga aljanu to ku dawo ku dubi maganan malamin nan da yake cewa wa huwal mab'usu ila kafatil ila ammatil jinni wa kafatil wara manzon Allah dan aikin Allah ne zuwa ga aljanu baki dayan su an fahimci wannan da kyau jama'a sannan da kuma halittu gaba daya ya jama'ar musulmi Abu Dauda ya rawaito sahihin hadisi da Imam Ahmad wata rana annabi yana zaune cikin sahabbai sai wani dattijon raƙumi ya sheko a guje da yazo sai risnar da kanshi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba sa jin wannan yara manzon Allah yana jin yaran da raqumin yake magana da shi, ashe raqumin ya zo ne yayi gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan gaisuwa yace, za mu taho kasuwanci ni da mai gidana. Sai naji yana cewa matar shi, uwar gida ki shirya babbar tukunya, saboda raqumin nan ya tsufa, bai da kazar-kazar irin da idan na dawo daga fatauci to za mu yanka shi. Shine yake yana roƙon arziki wurin manzon Allah, cewa manzon Allah yayi wa mai gidan shi magana a yafe mishi ka a yanka shi, tun yana saurayi ake safara da shi, yanzu kuma ya tsufa a cinye naman shi a yafe mishi mana sallallahu alaihi wasallam. Ina magana human right? Ai manzon Allah ne human right? Ai manzon Allah shine humanitarian? Duk waɗannan turawa makaryata ne mai yaudara jama'a. Ku duba jama'a, raƙumi fa ba inda aka ce duk inda raƙumi ya juya halan ne, ko na gida ko na daji ko ƙarami ko babba ko drama tozo ko mara tozo, kowane irin raƙumi a duniya halal ne a ce. Amma yanzu wannan raƙumin sai ya zo da ya gane manzon Allah rahama ce, ya ce tun yana saurayi ake safara da shi, kuma ya ji an ce a gyara tukunyan, an koma gida za a cinye naman shi, shine ya zo ya kama ƙafa manzon Allah ya roƙan mishi arziki. Shine manzo Allah ya je ya samu fatake a zaune, yace cikin kuwaye mai raqumin nan wanda dattijo ya taso, yace ya kuka yi da uwar gida da zaka taho? Yace eh, ga abin da na gaya mata. To shi kanshi wannan ya ga karama, ya ga mu'jiza ai, ma'ana ashe raqumin yana jin abin da aka faɗi amma ba yadda zai iya yi, amma yana da wani mai gida wanda in ya kawo kuka gare shi zai roƙan mishi alfarma. Sai manzo Allah yace dan haka ya kawo kuka, dan haka a yafe mishi, in an koma gida ka a yanka shi, kada a sake yawan fatauci da shi, a saka shi cikin raƙumin kiwo, yayi kiwo har ya mutu. Haka kuma aka yi. Ya jama'ar musulmi, wannan raƙumi ne ya ci albarkar rahman manzon Allah, haka ne ko ba haka ba? Tsuntsuwa ce da Bahaushe ke ce mata harbiya, mai kamar kuciya, mai kamar tantabara. Manzon Allah ya ganta tayinan, sai fahimci an kwashe ƴaƴanta ne. Sai ya ce wa sahabbai, cikin kuwa ya ɗibo wannan harbiya ƴaƴa? Sai wani sahabi ya ce ni ne. Sai ya ce dawo mata da shi. Ba fa bai halatta ya ci ba ne, ya halatta ya ci, amma yanzu uwar ta shiga ƙunci da damuwar an kwashe mata ƴaƴa. To yanzu wannan ƙuncin, to manzon Allah ba zai yarda yana da rai kuma wani ya shiga ƙunci ba, dan shi rahama ne. Saboda haka ya jama'ar musulmi, ina waɗannan hadisan suke muka bar turawa suka kafa ƙungiyoyin ƙwatan haƙƙin ɗan adam, muka bar turawa suka kafa ƙungiyoyin ƙwatar wa dabbobi ƴanci? Idan mai sai da kaza ya ɗaga kanta yana ƙasa, sai a kama shi a ce an kai shi kotu, doka layi kaza ta ce kaza ta ce kaza. Mu musulmi mu muka fi kowa jin tausayin ɗan adam, mu muka fi kowa jin tausayin dabbobi. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To manzon Allah dai ɗan aikin Allah ne zuwa ga aljanu da mutane baki ɗaya, kuma ya zo da gaskiya, ya zo da shiriya, ya zo da hasken da ke haskakawa domin ainihin abi hanyar ainihin shiriya. Jama'ar musulmi, kun ji aƙidar mu kenan dangane da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, kun ji aƙidar sahabbai dangane da mai gidansu manzon Allah, kun ji aƙidar su Imamu Abu Hanifa da Maliki da Shafi'i da Ahmad, kun ji aƙidar malaman fiqh da hadisi kenan. Game da Qur'ani fa mecece aƙidar mu? Sai malam yace wa annal qur'ana kalamullahi, lallai alqur'ani maganar Allah ne. Minhu bada, daga wurin Allah alqur'ani ya taho. Bila kaifiyatin, ba tare da an faɗi kaifiyar yadda Allah ya faɗi alqur'anin ba. Qaulan, kuma qur'anin da ya tashi zuwa ya zo ne a matsayin magana, ba a matsayin majazi ba. Me wannan magana take nufi? Qur'ani da ya taho a wurin Allah ya zo ne ta hanyar mala'ika Jibril. Jibril ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma shin qur'anin nan yadda muke karanta shi haka Allah ya faɗe shi? To yaya Allah ya biyo magana da alqur'ani? To wannan shine ba ma faɗe. Shi yasa yace bila kaifiyatin. Dan haka in ka zo kaifiyatin din nan, haka za ka karanta shi, sannan sai ka ce qaulan, a matsayin magana ya zo, ba a matsayin majazi ba, ba a matsayin wani abu ba, a maganance ya zo. Ma'ana idan ka karanta
iza zulzilatil ardu zilzalaha, to yadda ka karanta ta din nan haka Allah ya fade ta da waɗannan harufa. To tambayar ita ce, yanzu wannan karatun da nayi maganar waye? Maganar Allah ce. To murya fa? A'a, murya ta ce, amma maganar fa ta Allah ce na karanta. Shin haka Allah ya fade ta? Eh, haka Allah ya fade ta. Jama'a, Qur'ani yadda kuka ji shi haka Allah ya saukar da shi, ba wai ma'anar magana Allah ba ne. Don an samu wasu karkatattu ne da ke cewa yadda muke karanta Qur'ani ba haka Allah ya fade shi ba. A'a, da wani yare ne ya fada, Jibril ya juya shi da yaren da mutane ke fahimta. Wai magana da suke so su ce Allah baya magana da harafi da sauti, wannan kuma kafirci ne. Qur'ani in kana karanta shi kai mai karatu, maganar Allah ce. Sauti, muryar da ake ji a lokacin, to muryar ka ce. To amma abin cewa a sadda Allah ke karantar da Jibrilu, akwai sauti da harafi, to siffa ce ta Allah wannan gare shi. Sadda Jibrilu ya zo yana karanta shi ga annabi, akwai sauti da harafi, wannan murya ce ta Jibrilu. Sadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi da sahabbai, akwai murya da sauti da harafi, to wannan murya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce. To mu kuma da ke karantawa a yanzu, muryan mu ce ake ji, amma harufan da kalmomin da maganar fa na Allah ne. Aqidar mu kenan. Wa anzalahu ala rasulihi wahayan, kuma ya saukar da alqur'ani ga manzon shi a matsayin wahayi. A matsayin wahayi alqur'ani yazo, jama'a. Me ma'anar wahayi? Shine sako. Ya zo ne a matsayin sako wanda zai isarwa ga jama'a. Wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan, kuma mu'minai suka gaskata manzon Allah a bisa cewa Qur'ani wahayi ne daga Allah, suka gaskata shi gaskatawa da gaske. Wa aykanu annahu kalamullahi ta'ala, kuma mu'minai sun tabbatar da cewa shi alqur'ani magana Allah ne madaukaki. Bil haqiqa, a haqiqanin yadda ake jin Qur'anin nan haka Allah ya saukar da shi. Laysa bi makhluqin, alqur'ani ba abokin halitta bane ka kalamil bariya, kamar yadda maganar halittu take. Halitta halitta ne, to maganar shi ma halitta ce ko? To Allah ba halicci ne, to maganar shi ba halitta bace, to Qur'ani kuma magana Allah ce. Faman sami'ahu, wanda duk ya saurari alqur'ani, faza'ama annahu kalamul bashari, yare cewa wai alqur'ani maganar mutum ce, faqad kafarta, ya kafirta. Wa qad zammahu Allah, Allah ma ya zargi duk wanda yace alqur'ani maganar mutum ce. Wa abahu, kuma Allah ya aibanta duk wanda yace qur'ani maganar mutum ce. Wa au'adahu bi saqar, Allah ya mishi alqawarin azaba da wutar saqara. Haythu qala ta'ala, a idda Allah yace sa uslihi saqar, lallai zan saka shi a wutar saqara. Falamma au'ada Allah bi saqar liman qala in hadha illa qawlul bashar, to yayin da yazan Allah ya alqawarin wutar saqara ga duk wanda yace wannan qur'ani maganar mutum ce, alimna, to sai muka sani kenan. Wa aykanna, kuma muka tabbatar, annahu qawlu khaliqil bashari, cewa qur'ani maganar mahaliccin mutum ce. Wala yushbihu qawlal bashar, qur'ani ma bai yi kama da maganar mutum ba. Jama'a, kun ji aqidar mu game da alqur'ani kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu dadin dadawa, domin mas'ala dangane da alqur'ani magana ce ainihin, wato wadda ainihin take da girma kwarai da gaske, kuma magana ce wadda malamai ba su sassauci akai ba, ba dan komai ba, saboda kada barna ta ainihin shigo ta wannan fannin. Dan haka malamai sun yawaita ainihin maganganu akan haka. Wani babban malami mai suna Ibnul Qayyim yayi bid'a a da ya dawo ya tuba, to da yazo ya rubuta wani littafi yana waƙe, yana yabon Allah, yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana yabon alqur'ani. Ku ji abin da yace a cikin wannan littafi mai suna Nuniya, yace wa kadhalika alqur'anu aynu kalamihi masmu'u minhu haqiqatan bi bayani huwa qawlu rabbi kulluhu la ba'dahu lafzan wa ma'nan ma huma khalqani tanzilu rabbil alamin wa wahyuhu al-lafz wal ma'na bila rawghani. Maganar da Ibnul Qayyim ya rera waka kenan.
yace haka qur'ani qur'ani yadda kake jin shi asalin magana Allah ce yadda kake jin shi din nan hakikanin shi da bayanin shi daga Allah ne yace magana Allah ce duk ba wai wani bangare na shi ba da lafazin da ma'anar dukkan su na Allah ne ba wai halittu bane daga cikin ainihin halitta ubangiji ne ya saukar da shi kuma yayi wahayin lafazin da ma'anar wannan magana haka take ba tare da tantama ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan dangane da alqur'ani sai malam yace wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar faqad kafara faman absara hadha atabar wa misli qawli al-kuffar zajar wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar daga cikin wannan littafi jama'a magana dangane da alqur'ani ita ce magana ta ƙarshe a wannan littafi game da sifofin Allah dan alqur'ani sifa Allah ce to magana ƙarshe da yake sai yace wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar wanda ya siffanta Allah da wata siffa daga cikin siffofin mutum faqad kafara ya kafirta jama'a ku ji wannan abin da kyau wanda ya siffanta Allah da wata siffa ta mutum to ya kafirta to juya aka san haka wanda ya dauki wata siffa ta Allah ya siffanta mutum da ita ya siffanta Allah kenan da wannan irin siffa a fakaice don haka ya kafirta dan haka jama'a ba daidai bane a dauki wata siffa daga cikin siffofi na mutum a danganta wa Allah kama haihuwa kama da kafiran duniya gaba ɗayan su sun hadu akan cewa Allah yana da da sai dai kowane kafiri akwai salan da ya dauka Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne Kiristoci suka ce Isa dan Allah ne Mushrikan Larabawa suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne wasu kuma daga cikin su suka ce a Allah yana da ƴaƴa daga ciki akwai aljanu wannan duk kafirci ne dan haka Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan kalmomi nasu gaba daya yake cewa takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda anda aulir rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا جماعة أكتشي الله ينادى لا أني والله ولك أنشي أنت متنشن الله أنك سألله سبو دا كيشي دا سمتك انتج أنت الله ينادى لا سيتي كمتا تطا جيت زبو كساتي كمتا برما دوا تؤسي كمس دن متاني ميسا عند عول الرحمن ولدا an ce Allah yana da da an yi wa Allah kazafi dan kazafi ne wulakanci ne reni ne in aka ce Allah yana da da sai ce wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai kamata ma Allah ya dauki da ba matsalar guda biyu ce akwai ittikhaz akwai wulud ittakhaza wasu cewa suke a ba mu ce Allah ya haihu ba amma wani ne ya haifi dan sai Allah ya ga dan nagari ne sai ya ce ya mai da wannan dana shi shine ittakhadha wasu kuma sai su ce walada shi yasa Allah ya hada kalmomin guda biyu duk ya rusa su wa qalu ittakhadha arrahmanu walada sun ce Allah ya mai da dan wani nashi kamar annabi Isa kamar wa kamar Uzairu amma wasu kuma sai suka ce waladallahu shine yace ala innahum min iskihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibuna wasu cewa suke Allah da kanshi ne ya tsuguna ya haihu subhanallahi jama'a kafiri bai da ladabi ga Allah kafiri bai iya magana ba kafiri ba shi da respect Allah wa ya haihu sai Allah yace ƙarya suke yi wannan kalmomin jama'a nakasawa ce ga Allah to dauko wata siffa kuma daga cikin siffofin mutum a danganta ga Allah wannan rage darajar Allah ne cimma mutum cinwa Allah mutunci ne to dauko wata siffa kuma ta Allah a baiwa mutum shi kuma mutumin an wulakanta shi domin an azamai abin da ba zai iya dauka ba kuma an tursasa mishi ya dauke shi
dangane da haƙƙin Allah jama'a ba a kwatance game da haƙƙin Allah dan haka yace fala tadribu lillahi al-amsal kamar yadda Bahaushe ke cewa wasa yayi wasa amma banda tsikarin uwar miji ma'ana duk shigantakar da za a yi banda zurka ko kwatance ba a yi da Allah jama'a ba a buga misali saboda Allah madaukakin sarki babu kamar shi dan haka karkai misali kace ai misalin kaza na Allah kamar wane ne a'a ko misalin wane ai kamar na Allah ne a'a ba a haka amma ka duba Allah a tsakanin mutane yana buga misalai yace inna masala Isa inda Allah kamasali Adam misalin halitta annabi Isa a wurin Allah ai kamar halitta annabi Adam ne yaya halitta annabi Adam take khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ashe wannan ke nuna tsakanin mutane komai daraja komai kaskancin su ana iya misali da junan su amma tsakanin Allah ba a yi dan haka jama'a yan dariqa da kuke cewa wani Allah ne wannan kalma kafirci ce ba ta da wata fassara ta hakika ko ta batili dan haka muna kira zuwa gare ku yan dariqa ku daina cewa wani Allah ne ku kuma yan boko da yan siyasa da ke cewa za ku yi hadin kai tsakanin musulmi da yan dariqa to ku ce yan dariqa su janye irin waɗannan kalmomin dan waɗannan kalmomin su ne suke jawo fitina bai yiwuwa ka zo ka ce kai Allah ne ke ma Allah ce ni ma Allah ne sannan kuma a ce kai ba musulmi bane ka ce kuma an kawo rabuwar kai kai ne ka kawo rabuwar kai dan kai ne ka kawo matsalar da tana da fitina kuma sai ka ce ba wanda ya san ma'anar ta sai kai kuma aka ce ka fassara ta kuma duk inda ta kai ta komo abinda take bayuwa su ne take bayuwan gare shi saboda haka cewa akwai wani wai Allah ne kowa ne Allah ne kowa ne yana da matsayin Allah ko komai Allah ne wannan ba ta da wata fassara sai hakan da aka ji kuma ma'anar ta kafirci ce dan haka ku bari yan dariqa ku tuba ku karbi musulunci ku kuma masu son hadin kan musulmi ku sa waɗannan mutane su bar waɗannan kalmomin na kafirci shine kawai zai zaunar da musulmi lafiya amma jama'a a dubi wani mutum a ce wannan Allah ne jama'a wannan kalma ba ta da wata fassara da ta wuce abin da aka ji fassarar ta kenan to kuma kafirci ce hukuncin ta Allah ya kiyaye kun ji wannan jama'a sai malam yace to duk wanda ya kwatanta Allah da wata kama daga cikin kamanni na mutum to ya kafirta faman absara hadha atabar wanda duk ya lura da wannan magana to ya zama mai kula wanda duk ya lura da wannan magana da muke fadi jama'a yayi taka tsantsan to ya zama mai kula wa an misli qaulil kuffarin zajar kuma ya kwabu daga magana irin ta kafirai wato maganar kafirai ita ce kwatanta Allah da mutum to duk mutumin da ya kwabu ya bar magana irin ta kafirai to ya kubuta wa alima kuma ya san cewa annahu shi Allah bi sifatihi da sifofin shi laisa kal bashari to ba kaman mutum bane Allah ba shi da wata siffa wadda take kama da ainihin ta mutum Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wata kalma da muka yi a baya kadan a cikin wannan gaban nake so in koma in yi mana sharhin ta a inda yace wa annal qur'ana kalamullahi minhu bada bila kayfiyatin qaulan an fahimta wannan maganar da Allah madaukakin malam yake cewa alqur'ani daga wurin Allah yake to ina son in jawo hankalin mu akan cewa lalle alqur'ani daga wurin Allah yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi ya bada labari cewa karshen zamani alqur'ani zai koma zuwa ga wurin Allah din to anan ne nake so in jawo hankalin mu dangane da ainihin wannan hadisi sai a saurare shi gashi daga cikin littafin Musnad al-Imam Ahmad da kuma Sunan Ibn Majah sahabi Hudhaifa Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yadrusu al-islamu kama yadrusu washi as-sawbi musulunci zai shafe jama'a kamar yadda zanar riga yake shafewa haka musulunci zai shafe riga mai zane takan kode ko
sai zanen ya bata a daina ganin zanen gaba ɗaya ko to manzo Allah yace haka musulunci za a waye gari zai shafe zai kode gaba ɗaya ma'ana duk wani aiki na musulunci za a waye gari nan gaba ba shi gaba ɗaya me ma'anar wannan hadisi da kanshi sai yace hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqa har a waye gari ba a ma san meye azumi ba meye sallah meye aikin hajji meye zakka za a zo wani zamani jama'a musulunci zai bata sallah ma ba a santa ba azumi ba a san shi ba zakka hajji duk ba a san su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin dare daya Allah zai bi zai dauki alqur'ani gaba ɗayan shi daga duniya fala yabqa fil ardi minhu aya sai a waye gari ko aya ɗaya ba za a waye gari da ita a duniya ba dare ɗaya Allah zai bi share alqur'ani gaba ɗayan shi ina ma'anar sharewa alrammomi da suka haddace haddata zube gaba ɗaya a wannan daren qur'anan da aka rubuta a jikin takaddu a waye gari duk gaba ɗaya ya shafe computer programs din duk a waye gari sun lalace ma'ana aya guda ɗaya ba za a waye gari da ita ba dare ɗaya kuma Allah zai wa alqur'ani haka bayan Allah ya shafe musuluncin an waye gari ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji abin da ya rage wa musulmi sai me qur'ani shi kuma sai ai dare ɗaya sai a waye gari shi ma ko aya kwaya ɗaya ba ta rage ba وتبقى طوائف من الناس sai a samu burbushi daga cikin mutane musulmi al-sheikh al-kabir wal-ajuz sai a samu tsoho tukub da tsohuwa yaquluna suna cewa adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalima mu dai mun riski iyaye da kakanni suna cewa la ilaha illa Allah fa nahnu naquluha mu ma muna fadin ta jama'a kun ji ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji ba qur'ani meye musuluncin a lokacin shine la ilaha illallah ita ma la ilaha illallah ba koyo akai ba gadonta akai ji akai iyaye da kakanni na fadi aka ci gaba da fadi qala silatu ibn zufar li hudhaifa sai shi silatu tabi'i ne wanda yake ruwaito wannan hadisi daga sahabi hudhaifa sai yace matuhuni anhum la ilaha illa Allah wa hum la yadruna ma sala wala siyam wala nusuk wala sadaqa yace yo basu san sallah ba basu san azumi ba basu san hajji ba babu zakka yo ai la ilaha illa Allah ba za ta tsina na musu komai ba fa arada anhu hudhaifa sai hudhaifa ya kauda kai thumma raddaha alayhi salasan sai wannan almajiri ya sake fadin wannan kalma har sau uku yace suna fadin la ilaha illa Allah ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji ba qur'ani ya la ilaha illallah ma ba za ta yi musu komai ba sai malamin ya kauda kai sai dalibin ya sake maimaitawa kullu zalika ya'ridu anhu hudhaifa ko wace ya fada mishi sai ainihin ya kauda kai ya'ridu anhu sai kauda kai thumma aqbala alayhi fi thalitha karo na uku sai fuskanto fa qala ya sila sai ce ya kai silatu tunjihim minan nari thalathan so uku ya fadi yace za ta kubutar da su daga wuta za ta kubutar da su daga wuta dan a wannan lokacin alamar da ta rage wa musulunci ita ce me ita ce la ilaha illallah dan haka dalili ne da ke nuna musulmin zamani shine wanda ke fadin la ilaha illallah wanda baya fadi ba musulmi bane maganar sallah da azumi ba a maganar wannan maganar qur'anin ba a maganar shi to jama'a dalilin da yasa na fadi wannan shaida ce akan waccan magana cewa alqur'anin daga wurin wa yake daga wurin Allah to za a waye gari kuma alqur'anin gaba daya tattare ya koma zuwa inda ya fito zuwa wurin Allah jama'a me yasa ba za mu yi kokarin karantawa da karantarwa da haddace da aiki da alqur'ani ba kafin haka ta faru jama'a muka sani ko wannan musibar da za ta faru akan mu ne ko akan ƴaƴan mu dan wannan ita ce musiba mafi girma musulmi ya zauna ba sallah ba azumi ba zakka qur'anin ma babu ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a mu ci gaba da ainihin karatu dangane da ainihin waɗannan mas'aloli masu daraja da malam yake karantar da mu jama'a bayan da mala ya karantar da mu game da Allah madaukakin sarki da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani, sai kuma ya sake dauko wata mas'ala wadda take da alaka da aqida ta ranar alkiyama, sai ya ce warru'atu haqqun li ahli aljannati, ganin Allah gaskiya ne ƴan aljanna za su ga Allah a aljanna, bi ghairi ihatat, amma ba tare da sun yi ihata ba. Me yake nufi da ihata? Ihata ita ce su ga komai da suke so game da Allah, a'a za dai su ga Allah, amma ya zama sun san komai game da Allah, sun ga komai game da Allah, ihata a'a, amma dai ganin Allah ƴan aljanna za su ga Allah a cikin aljanna a ranar alkiyama. Wala kayfiyatin, sannan ba tare da muna kwatanta yadda Allah yake ba, a yanzu ba za mu ce ga yadda Allah yake ba, ga yadda al'amarin yake, a zade su ganshi. Ko kun gane wannan gabar da kyau jama'a? War ru'yatu haqqun li ahli aljannati, ganin Allah gaskiya ne ga ƴan aljanna, bi ghairi ihatatin, amma fa ba tare da ganin komai game da Allah ba, amma dai za su ga Allah. Wala kayfiyatin, ba kuma tare da an ce ga yadda al'amarin yake ba. Kama na taqa bihi kitabu rabbina, kamar yadda littafin ubangijinmu ya furuci da haka, yace wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki a wannan yini suna cikin annashwa, suna cikin annuri, ila rabbiha nadira, saboda za su kalli ubangijinsu. وتفسيره على ما اراد الله تعالى وعلمه, فسر wannan على ما اراد الله كو اراده اتاكو نسكر نعم. وتفسيره على ما اراد الله تعالى وعلمه, فسر wannan aya da fassara wannan gani ya danganci yadda Allah yake nufi kuma yadda Allah ya san shi. A wannan nuska da yace wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah ta'ala wa alimahu, fassarar wannan abu ya danganci yadda Allah ya nufe shi, don dama ko a sa damirin ko ba a sa shi ba dai akwai shi muqaddarin shi. Ina fata an gane. Sai ce wa kullu ma jaa fi zalika min alhadith sahihi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala, duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da ganin Allah, to haka abin yake kamar yadda manzon Allah ya fadi. Na'am. Wata rana ko kuma wani dare, sahabbai suna zaune a cikin hasken farin wata a daren 14, daren da farin wata ya cika da haske, sai suka ce ya manzon Allah, ko zai yiwu mu gan ubangijinmu a ranar alkiyama? Sai manzon Allah ya ce na'am, yanzu nan idan kuna kallon wannan farin wata kuna kokowa a tsakaninku? Suka ce a'a. Sai ce to kamar haka za ku ga ubangijinku. To anan abinda manzon Allah yake kwatantawa shine, sadda mutane ke zaune a hasken farin wata suna daga kai suna kallon wata, yanzu ni da ke zaune a tsakiya, wanda ke dama da ni in ya daga kai zai kalli wata, zan kare mai ba, shi kuma zai kare mun? Ba wanda zai kare wa wani. Sai manzon Allah yake kazalika tarawna rabbakum yawmal qiyama, haka za ku ga ubangijinku a ranar alkiyama. Anan ba wai wannan hadisin na cewa Allah farin wata bane, abin da yake cewa wannan shine tashbihur ru'ya bir ru'ya, ana kwatanta yadda kuke ganin watan anan, to haka za ku ga Allah ba tare da turereniya ba. A ranar alkiyama in za a ga Allah, kowane dan aljanna yana cikin aljannar shi, yana inda yake ba tare da wani ya kare mishi ba, haka zai ga Allah. Kamar yadda kuka zauna a hasken farin wata, kana idda kake za ka daga kai kawai ka kalli farin wata, ba tare da sai ka tashi ka koma wuri kaza ba. Kun gane jama'a? To wannan shine tashbihur ru'ya bir ru'ya. To dukkan musulmi jama'a sun yarda da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama. Dukkan musulmi sun haɗu cewa a nan duniya ba a ganin Allah. Dalilin wannan haɗuwar saboda nassoshi. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihu Muslim, manzon Allah ya ce ala innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu, ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu. Dan haka ba a ganin Allah a duniya. Duk wanda yace ya ga Allah a duniya ƙarya ne, ya ga wani sheɗani ne da yake bautawa, amma ba a ganin Allah a nan duniya. Jama'a, ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ana ganin shi a lahira. Musulmi za su yi mishi kyakkyawan kallo a cikin ainihin aljanna. Ina fatar mun gane. To waɗanda kadai suka ce ba za a ga Allah ba, su ne masu ainihin aƙidar mu'tazilanci da shi'a. Mu'tazila su ne waɗanda suke gabatar da hankali akan nafsi. ‘Yan shi'a su kuma hanyar da suke bi wajen kafa shari'a ita ce, duk shari'ar da annabi ya karantar da sahabbai, to ba su yarda da ita ba. Sakamakon wannan, da mu'tazilawa da ‘yan shi'a suka haɗu akan cewa ba za su ainihin wato ba za a ga ainihin Allah a ranar alkiyama ba. Amma nassoshin alqur'ani sun tabbatar, kamar yadda muka yi ishara, nassoshin hadisai sun kawo aya alqur'ani da take cewa la tudrikuhul absar, idraki daban da ru'ya. Idraki shine ihapa, idanuwa ba sa iya riska Allah su ga komai game da shi, amma ana iya ganin Allah. Yanzu dan adam dan uwanka wani lokacin shi ma baka iya riska hakikanin shi. Dan yanzu mutum yace maka wandan da yasa mai mazagi ne ko mai bell ne ko kwato mazagi ne ko ko mai roba ne, kaga baka da idraki akan haka. To balle Allah madaukaki, amma gani fa zaka iya cewa kaga wani. Ko mun fahimta? Dan haka gani daban da idraki. Idraki ba za a yi wa Allah ba, ba iya riska hakikanin komai nashi, amma ana iya ganin shi amma a kiyama. To shi ne mai littafin Badu'ul Amali yake cewa yarahul mu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu fa ya khusrana ahla al-i'tizali. Yace mu'mine za su ga Allah, yace idan suka ga Allah sai su manta da ni'imar da suke ciki. Yace ya ku mu'tazilawa da ƴan shi'a da kuka ce ba za a ga Allah ba, ku kuka yi asara, ku ne ba za ku ga Allah ba. Wannan littafi ne na aqida. ƴan shi'a ba sa kaunar littafin nan, mu'tazilawa ba sa kaunar littafin nan. Amma ne muku alƙawari, gobe zan zo muku da cikakken photostat din shi in Allah so, gaba ɗayan waƙen za ku same shi. Badu'ul Amali littafi ne wanda yake bayyana tsantsar aqida ta ahlus sunna game da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da matsaloli irin wannan. Hawaƙe ne shafi biyu ne rak na fulskab, kawai shafi biyu ne rak. Sai dai an samu wani babban malami al-Imam Abubakar ar-Razi yayi sharhin shi a mujalladi guda, amma littafin shafi biyu ne rak. In Allah so, gobe zan zo muku da shi, ku samu ku photo star, kowa ya mallake shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To saboda yadda aka yi mana ishara zuwa ga lokaci, sai gobe insha Allah ta'ala da ikon Allah za mu ainihin yi bayanai dangane da abubuwan da suka shafi wasu mas'aloli da suka shafi ganin Allah din in Allah ya so. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kamar a wannan wuri gaba da wannan littafin Allah. Assalamu alaikum.